twice?
Twice.
No, once.
Make sure everything is ready.
For the quadrant.
My name is Linda Ibrahim and I am with Bina Lawan. Today's date is June 17, 2021. We will be talking in Hausa about a topic called Eric's Maze Task, the JD's help. And yeah.
Okay, so today's task is Eric's Maze and Eric's Maze Task by Janice. So do you consent to be audio and all video recorded while carrying out these tasks?
Yes.
Do you consent to have the audio and all video recording of you at Kiev type for language at Kiev to be used in future research or language development projects?
Yes.
Do you consent to have identifying information including your name and likeness to accompany the audio and or video recording?
Yes.
You get to draw first.
Mm-hmm.
And you get to give your face.
Okay.
We're doing health.
So, inda muka hadu chan.
So here me,
Eh, shine inda muna hadu.
Okay.
Ki gaba.
Gaba kina muna kun sama kina?
Eh, sama.
Okay.
Seki hagu.
Okay.
Seki kara yi gaba, ama bara ki je gaba den ki je ki tsaya karshe ba, a wancan wuri biyu din nan ki tsaya.
So, daga gurin da maka hadu.
Kin yi gaba go?
Na yi gaba.
Kin yi hagu. Then kin yi gaba.
Sai na yi gaba.
Sai ki tsaya a wancan wuri biyu din nan, bara ki je all the way down ba.
Karin sake yin hagu ba?
Ki tsaya mana, ni ne zan gaya miki ai. Kin tsaya can? To ki yi hagu. Kin yi? Then ki yi ga zuwa gaba zuwa wurin ki all the way.
Har sama?
Ki har sama ki tsaya inda katanga in kin tsaya, kin tsaya can? Then ki yi dama. Ki yi dama? Eh, ki koma dama amma kar ki je ki buga inda muka hadu can. Ki yi dama so daya ki tsaya. Then ki yi gaban ki irin gaba gaban ki.
Dogo din nan?
Karami din nan tukuna.
Okay.
Then ki yi hagu can kasa, then ki je gidan ku. Kin yi?
Yeah.
Mun gama. Kin san? Okay.
Sama ta inda yake kallon godiya ne ba?
Eh, yawo.
Ko?
A'a.
Sai nan. Kasa?
Na hagu ma na ke kuma. Bayan da na ce miki ki zo, ai ba wani wuri bayan da gefe da muka doka, ai ba wani wuri ta can.
Inda yake kallon
camera. Oh, yanzu ban fara wancan ba fa.
Ya, ina kallon ki na wancan inda.
A murya mun gama to ke kuma.
Eh, amma saboda san yadda zan yi wannan,
right? Ah, yanda zaki get na, zaki wannan. Okay.
In
shine inda muna hado.
Ya.
So ki sa wannan wannan abu rubutun ki a inda muka hadu ko? Sai ki ja ki wuce wancan hanya ki ja ki zo wancan kwana din nan. Gabanki gabanki zuwa wurin ki. Kin ja? Kin zo wurin can? Ki wuce hanya daya din can, right?
Daga gurin da muka hadu in yi ƙarfa guri na ba?
Eh. Sai
kwana?
Ki zo sai ni zan gaya miki ina zaki kwana ko baraki ba.
Okay, to ina gura.
Kin ja har kasa kin zo azin just only wurin ki ne ko? Da ki yi dama ki ja ki yi dama ki tsaya. Kin ja ki yi dama? Kin tsaya? To ki ja sama. Ki ja sama sai ki je ki tsaya. Kin yi? Da ki yi ki ja wannan dama sai ki je gidan ku. Kinsam? Mungama. One and is it she one na? Okay. So kinada in the muka haduko. To. Karshe de. Eh one changurini. Kisa one dinki aburu butinki ki jack is okay tea away and chunk pana with a good dinner.
Harpa some pana.
Ataki on one intersections na. Ataki on so. Kinza kinza? Ki ha nu hagu. Kizaki tia wancha uri build in na. Kinza? Ki zua urinki a wancha cycle na ki. Ki kamarkina zua. Irin kamayana motor sna zua. Say kiza. Why? Wannan dai
a gurin kina magana a gurin cycle din
ne eh
daga kasan ta gefe na ba
daga in kin zo da inda na ga ya miki ki zo a gurin kina ki kamar irin kamar kiyan da mota wani lokaci yana zuwa ya je ya irin kin gane eh
ya buga tsakiyan nan
zaki zo ko irin ki in okay in kin zo wuri wancan da nace miki ki zo a gurin ki din nan ki wuce
ban gane inda
kina ama kina jina ko
yeah.
Okay kinga ina muka hado
eh
nace miki ki ja ki zo wancan ha kwana guda kududin nan
eh
nace miki ki yi hanu dama
aya
san ki zo hanu dama ba akwai wurare biyu ba hanyoyi guda biyu wanda yana zuwa ta gaba wanda yana tafi ta wancan gaba wanda yana zuwa wurin ki
eh
right
eh
har ki ce min eh ba ki ji ba fa
na
so ki ja ta wurin ki kin ja ta wurin ki then ki tafiya akan wancan cycle din nan sai kin zo karshe wancan hanya karshe can din kin wuce hanya daya biyu sai kin zo na uku so ki ja ta hanu dama ki tsaya wuri wancan guda wurare guda biyu din nan ki ja sama kin ja sama kin zo wuri wancan hudu again then ki ja kasa kin je gidanku to mun gama in mun samu wannan
kawo ban shi amma
dai zan
okay we switch roles now
okay
you're like
ina na fenza ah na ci ban da fenza okay
so kina tsaki ne inda muke ba
muka hadu
inda muka
he
so a hannun daman ki daga inda muka hadu zuwa hannun daman ki
inda muka hadu zuwa hannu dama na
ya karki kai karshe ki tsaya a daidai tsakanin inda yake
akwai hanya guda biyu a wancan layi so wani ne zan tsaya a ciki
ki tsaya a daidai tsakiyan karki kai har karshen jikin bango
okay so a take din na in sai a hanya daya na wanda yana daya hanya daya nan ne ko na biyu hanya farko ne ko na biyu
daya hanya
farko okay na tsaya
daga hanya farko ba akwai layi ba
eh
to ki jawon can layi
sama ko
eh sama ba har karshe ba
okay na tsaya a wancan a wurare guda hudu din nan
eh
okay
to daga gurin akwai a hannun daman ki ba
eh
to ki ja wancan sai ki taba katan dan gidan ku ne
okay
to mun ba
okay
sai ya ma wannan
eh
ga inda muka hada rai
eh
so ta inda yake kallon ki ba inda yake kallon gobe ba
eh
ki ja
kasa
amma kar ya kai har karshe
okay sai in tsaya hanya farko can
eh hanya farko
eh na tsaya eh
to ki ka a hannun hannunki na dama
eh akwai hanyoyi guda biyu
yawa
eh
ki
So in say a hanya farko ne ko na biyu?
A hanya na farko.
Okay, na tsaya.
To idan kika tsaya a gurin, ki haura sama.
Sama, so a sama din akwai hanyoyi guda biyu.
Yawa, amma ki tsaya a daidai
inda na fita hanya can. Okay.
Kini?
Eh.
To idan kika zo ba?
Eh.
Idan kika ja abin rubutun ki zaki hau, zaki ja ya taba daga inda kika tsaya yanzu. Zai wuce inda muka haɗu ba?
Eh.
Ya wuce inda muka haɗu.
Eh, so yanzu da nazo wancan wuri sai zan kara je hannu dama.
Eh, zaki je hannu dama.
Okay.
Ja zuwa hannun dama ya wuce inda muka haɗu.
Okay.
Ki wuce wancan karamin
wuri da muka haɗu. Okay.
A daidai hanyar nan.
Mm.
Wanda yana nan da kaman square ne da triangle ba.
Mhm.
Ki tsaya a daidai gurin square.
Na tsaya.
Eh,
na ja sama.
Ba har ƙarshe ba.
Okay, wait. Hey, yeah.
Kar ki je har ƙarshen wannan.
So yeah. Yanzu ban san ina nake ba. Na I'm lost.
Daga wancan gurin da na ga miki ba.
Ni da muka haɗu.
Eh.
Na yi kasa but ban je all the way ba kuwa na tsaya inda karami din nan.
Karami din.
Sai kika ce mi ja hannu da hagu. Akwai hanyoyi guda biyu sai in tsaya a ciki na farko. Sai na dan yi gaba zuwa inda hode take. Sai daga na tsaya wancan wuri. Sai na kince in kara koma inda muka haɗu.
Ya ki hau kan inda muka haɗu. Sai ki wuce shi.
Ehe, so na wuce yanzu shine a wancan wuri nake.
To ki tsaya a daidai gurin.
Eh, ina na.
Okay.
Aha.
Sama so. Aya. Kar ki je har
ƙarshe. Shine yanzu a wancan wurin akwai dama akwai hagu wani hanyar zan ɗauka.
Yawa. Okay. Ki yi inda wa'innan mutanen suke kallo ba inda nake zama ba. Gefe na inda nake zama yanzu
kai. Kawai zaki gaya min ko hagu ko dama ne.
To ki je hannun dama.
Hannu dama?
Ya.
Okay.
Har wancan dogon ba?
Eh.
To.
Mun gama?
A'a. Sai ki
haura. I haura sama?
Ya. Kar ki je har ƙarshe.
To, ai, to, na je.
Ba, akwai wannan hanyar ba?
Eh.
To, ki bi wannan hanyar.
Sai shi kenan na fita?
No.
Ta, ija ina ba ta?
Idan kika bi wannan hanyar
ba? Amma, to, ai, ba wani, ba na, na stop. Yanzu, kawai kasa zan tafi, ba wani hanyar da zan kara bi.
A'a. Idan kika ja sama.
Eh. To ai shine ina ga yamki na stock. Ko maybe zan kara koma ne inda
ne. Ya ke koma inda muka haɗu ba.
To yanzu haka ba inda muka haɗu. A wancan wuri ne shine har yanzu ban san me kika ga mun ba. Da na haura saman da muka haɗu din nan. Right?
Kika haura saman inda muka haɗu ba sai kika tsaya a wancan junction
din
ba.
Na tsaya din nan shine nace miki in bi wani hanya ne.
Sai nace ki haura saman ki kalli godiya.
Yanzu ina kallo godiya.
To sai na ce ki kwana ki kalli inda
dama ko hagu.
Farin bangon nan yake.
Shine zaki gaya min dama ko hagu.
Nace miki ki yi dama.
So na yi dama.
Ya dama ba shine dama shine inda
guda hudu yake ko? Right? Guda akwai intersection guda hudu a can.
A dama?
Eh.
A'a.
Akwai mana.
Inda kin haura sama inda godiya take. Layi guda ɗaya ne kawai za ki shige shi dogon layi.
Eh shine na yi, da in na shiga wancan dogon layi sai na yi dama again.
Sai kika da ɗayan haurawa sama kafin ki yi daman dai, right?
Eh.
Okay. In kika haura sama kafin ki yi dama, sai ki zo ƙasa.
Kasa.
Wancan da yi dogo ɗin eh.
Na zo.
Ki fita daga hanyar wancan layi na farko ɗin ba?
Eh.
Ki je all the way zuwa ɗayan layin sai ki ja ki fita ki taɓa bango ɗin.
Ah, okay.
Oh. That one was rough. That one, I don't think anyone gets that one, so don't worry. She can't get to
your
house. All right. Okay, this is the last one. Oh. Yeah, oh, sorry.
Mm-hmm. Okay. Ta gefe dama.
Laila, kamar in ha kina ce maka dama. Sai ya wannan din ina kalla.
Hagu ina ce maka dama.
In kina zama
wannan. Ga hagu ba?
Aha.
Ga dama.
Sai wannan kina ce maka dama sai ita tana take dama.
A'a,
wannan hagu ne.
Na ce maka hagu shine nan inda wannan farfan
hagu ne kenan. Wannan
no, wannan dama ga hagu nan.
Wannan damin ki wannan hagun ki
left right
what is
wait,
going on
okay
is this not her left this is her left right
this is her left
and this is
left
her
right.
Right so
oh she can
keep oh my gosh
okay
so everything we did was wrong okay
Don't worry about it.
Okay.
It's not wrong. It's just how we explain directions.
Okay.
But it's a more fun way to collect the data. You
okay.
See?
All right. So.
But that was interesting how you were like, oh,
yeah.
You know, you stepped in and then you said, oh, correct. You know, you corrected them a little bit, just tell them how it works.
Yeah.
So that was perfect.
Mm-hmm.
Okay.
So kina ina ne
ina inda muka haɗu can
a waje ne muka haɗu ko
eh
dan ina ina
eh okay
so yanzu kina nan gefen inda kike right
eh
a gurin ne muka haɗu
eh
ki shiga wannan line
ta hagu din nan ko
eh
nai
kin shiga line
eh akwai gurare guda kudu a can
akwai gurare guda
eh
shiga guda daya ta gurin da yake kun zanki
na kasa din nan
eh na kasa
okay
ki shiga
eh
to ba kona layi ba a hannun
hagu
no isama anan damai no a hannun hagu
eh
okay to a hannun hagu ba
eh
kinja
eh na zuwa wuri wancan cycle na
eh.
Okay
to zuwa wancan cycle
mhm
kije gudun cycle
ɗin? Eh.
Kini?
Ina wuri, ina ce a wuri cycle ɗin nan akwai hanyoyi guda uku banda na wanda na zo yanzu.
Ok. So, daga gurin?
Eh.
Ki tsallake ɗaya, ki tsallake biyu, a na uku ne sai ki tafi ya kalle.
Ah, ok. Dai mun gama?
Eh.
Ah, ok. Wannan ya ɗan yi wannan.
Yeah.
Ok.
Yay!